أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayaka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddarta mana haduwa a wannan rana ta Lahadi yau muna 17 ga wata na 5 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda haka kin ya dace wa 12 watan farko miladiya na 2020 insha Allah ta'ala ɗan uwa zamu dasa daga inda muka tsaya a cikin littafin khudh aqidataka min alkitabi was sunnati sahiha a zama na ƙarshe da muka yi mun tsaya akan tambaya ta 30 yau zamu tashi tambaya na 31 malike cewa tambaya ma hukmu al'amal bil qawanin al mukhalifa lil islam miye hukuncin yin aiki da wasu ka'idodi da dokoki waɗanda suka saba wa addinin musulunci miye hukuncin yin haka gare ka kai mutum musulmi ke ƴar uwa musulma amsa akan wannan tambaya malike cewa al'amalu bil qawanin al mukhalifa lil islami kufrun yin aiki da ka'idodin da suka ko kuma dokokin da suka saba wa addinin musulunci wannan kafirci ne amma idza ajazaha idan mutun ya halattar da haka din ma'anar wannan magana shine misali dukkan wata doka wadda ba ta Allah ba dan adam ya kai matsayin da zai ce ita ce ta cancanta ayi aiki da ita ba dokar Allah ba ko kuma a ita ce wani abin da ya dace ayi aiki da shi ba dokar Allah ba a irin wannan hali dan adam ya wuce ya bar musulunci ya kafirta malike cewa a wi'taqada salahiyataha ko kuma mutun ya kudurce cewa lalle wannan dokar wadda ba ta musulunci ba daidai ce ingantacciya ce tsari ne mai kyau wanda ya hina a wanda yake cikin addinin musulunci to dukkan mutumin da zai kudurce irin waɗannan abubuwa to wannan mutum a lokacin ya kafirta amma mutumin da yake aiki da ita ba tare da ya yarda da abin da yake cikin ta ba tare da cewa ya yarda da cewa lalle musulunci shine tsarin da ya kamata ai aiki da shi dokokin musulunci su ya kamata ai aiki da su amma an tsinci kai a cikin wani irin yanayi na hali na darura to wannan shine abin da ake bukata mutun ya kudurce mai imani kenan waɗannan ka'idodi da dokoki wanda suke ba na musulunci ba za ka yi aiki da su ba tare da cewa ka yarda da abin da ke cikin su ba sannan kuma kana ganin lalle na musulunci shine yahi cancanta akan aiki da shi akan haka ne malin ya kawo ayar take cikin suratul maida aya ta 44 Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa man lam yahkum bima anzalallahu dukkan wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya aiko ba ya safkar ba fa ulaika humul kafiruna waɗannan su ne kafirai to kenan magana anan shine in mutun ya kudurta cewa wannan abin da ba na musulunci ba dokokin da ba na musulunci ba su ne ya cancanta ayi aiki da su su suka hi inganta su suka hi dacewa ana cikin wani lokacin da kai kake ga cewa a ai yanzu wannan na musulunci bai kamata aiki da su ba to a irin wannan hali dan adam ya kafirta kamar yanda malamai suka yi bayani tun daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga cikin sahabban manzo Allah har zuwa yau malam ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa malam tahkum a immatuhum bi kitabillahi aidan diyan adam suka tsinci kansu a yanayin da al'umma bima na shugabannin su ba su yi aiki da littafin Allah ba sannan kuma wayatakhayyaru mimma anzalallahu basu doki tsari da tafarki bane abinda Allah ya safkar illa ja'alallahu ba'sahum bainahum face sai Allah ya sanya ƙarhin su a tsakanin su, rikici a tsakanin su, rashin fahimtar juna. Yanzu ka duba kaga duniya irin halin da ake ciki, ƙasashen da ake ga su ne ƴan ajin tabarkalla, manyan ƙasashen ga irin halin da suke ciki. Kowane lokaci cikin yaƙi-yaƙi ake da zubar da jinin ɗan adam, da kulla makirci, da kulla sharri, da sauran abubuwa makamantan wannan. Ba'suhum bainahum, wannan abin da yake ƙarhin su za a sa tsakanin su ta cin junan su. Don haka abin da yake wajibi akan dan adam gaba daya shine yayi aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya sabkar. A halin da dan adam bai samu daman yin haka ba, a cikin wani yanayi da ya tsinci kanshi a ciki, to wannan kuma ba zai wajibta mishi ba yin haka din, saboda iya da hujja, iya da uzuri, iya da larura a wajen Allah subhanahu wataala, ta halin cewa ba zai iya ba, ko ba shi bane shugaba ko na makamancin wannan. Tambaya ta 32 mala yake cewa kaifa naruddu su'ala shaytani. Misali kai ne yanzu kake zaune, kawai daga cikin saƙe-saƙen da shaytan zai maka, sai ya saka maka cewa wai man khalaqa Allah, wai waye halicci Allah, subhanallah. Kowa ya sani iya daga cikin abin da shaytan yake yi wa dan adam wasa a kai, ya kai ka wani matsayin da zai ce maka waye halicci Allah. To in wannan mutum ya samu kanshi a cikin wannan yanayi, ya ya kamata yi? Amsa akan wannan tambayar malaika ta iza waswasa shaytanu li ahadikum, idan shaytan yayi waswasi ga ɗaya daga cikin ku, hadha su'ala falyasta'iz billahi, yayi maka waswasi ta hanyar jeho maka wannan tambaya, to abinda zaka yi shine zaka ce a'udhu billahi min shaytanir rajim, kai tsaye. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah, idan wani abu na kyahwata, na fuzga ya same ka daga shaytan, abinda zaka yi shine kai tsaye kai a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allah yace innahu huwa as-sami'ul 'alim, lalle Allah shine as-sami'u, yana jin abinda yake faruwa, al-'alimu, masani ga al'amarin bayi gaba daya. Kenan anan a lokacin da shaytan ya zo ya maka wannan waswasi, sai kai a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sannan malaika ta wa 'allamana ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam an narudda kayda ash-shaytani wa naqul, mazalla sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu akan mu mayar da kaidin shaytani ta hanyar cewa amantu billahi wa rasulihi. Idan ya maka wannan waswasin ya kai ka zuwa ga wannan tambaya, kai tsaye abinda zaka sai ka ce amantu billahi wa rasulihi, nayi imani da Allah da manzon shi. Kenan kai imani da Allah da manzon shi, wannan ya ture maka wancan waswasin. Sannan kuma bayan haka nan kai a'udhu billahi minash shaytanir rajim, amantu billahi wa rasulihi, kace nayi imani da Allah da manzon shi. Yake cewa qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sannan kuma kana zaka kara da cewa qul huwallahu ahad, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ahad, daya daya wanda baya da na biyu. Allahu samad, Ubangiji wanda ake kai bukatu zuwa gare shi. Lam yalid wa lam yulad, Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai aifa ba, sannan ba aihe shi ba. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sannan kuma babu wani wanda yake tamka, yake tsara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shi ɗaya yake. To bayan kai amantu kai a'udhu billahi minash shaytanir rajim, kai amantu billahi wa rasulihi, kuma ka karanta wannan sura, malaika ta thumma liyatful an yasarihi thalasan, sannan sai ka duba bangaren ka na hagum, sai kai tohi so uku, sai kai tub so daya, tub so biyu, har so uku. Wal yasta'iz billahi minash shaytani, kai a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wala malaika cewa kenan bayan kai wannan a'udhiyan nan, kai a'udhu billahi minash shaytanir rajim, yace wal yantahi, sannan kuma ka karabu da wannan tunanin, ka huta daga cikin shi. Malaka fa inna zalika yadhhabu anhu, saboda in kai haka tabbas wannan abin da kake ji na wannan tunani zai tahiya barka. Hadhihi khulasatu al ahadith as sahiha al warida fi al bukhari wa muslim wa ahmad wa abi daud, malaka wannan takaitaccen magana ne akan hadisi ingantattun da suka zo akan wannan mas'ala a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da sunan na imam ahmad da sunan na abu daud. Kenan wannan ita ce tambaya ta 32, idan shaytan ya zo ya maka waswasin kai ka cewa wai har ka rika waswasin ka rika tambazuciyarka take tambayan ka waye halicci ubangiji subhanahu wata'ala kenan sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai tofiya bangaren ka na hagum so uku ka karanta amantu billahi wa rasulihi kuma ka karanta suratul ikhlas tambaya ta gaba malai ke cewa tambaya ta 33 hal yusabbibu shirkul akbaru al khuluda fin nar shin shirka babba tana sabbaba wa dan adam rayuwa da dawwama a cikin gidan wuta jahannama mutun ne ya zamanto yana aikata ayyuka na shirka babba shirka ne yake aikatawa bimana ya sanya wa ubangiji subhanahu wata'ala kishiya a cikin ababen bauta malike ce amsa akan haka ashirkul akbaru yusabbibul khuluda fin nar lalle yin shirka babba yana sabbaba wa dan adam dawwama a cikin gidan wuta dalilin malam akan wannan magana a cikin suratul maida aya ta 72 Allah yake cewa innahu man yushrik billahi lalle ho yanda al'amarin yake duk mutumin da ya hada wani da Allah subhanahu wata'ala faqad harrama Allah alayhi aljanna wannan mutumin Allah ya haramta mishi gidan aljanna gaba daya to ina ce makomashi Allah ya ce wa ma'awahun nar makomashi ita ce gidan wuta wa mali zalimina min ansar sannan kuma azzalime babu wani wanda zai taimaka musu ya agaza musu ya hudda su daga wannan wuta ya kai su gidan aljanna dan haka abin da ke kan bawa shine kayi kokarin karantar me ake cewa shirka babba me ake cewa shirka ga Allah saboda ka nisance ta a lokacin da dan adam ya fasa ya bar duniya yana hali na mushriki yana shirka kuma babba to wannan mutumin Allah ya ma kanshi alƙawali akan Allah ya haramta wa wannan bawa gidan aljanna sannan kuma tabbas makoma gida biyu ne in mutum bayya aljanna kenan tabbas yana gidan wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ce kuma mali zalimina min ansar azzalimai babu wani wanda zai agaza musu ya taimaka musu ya kama musu haka mutum yayi kokari ya ruhama kanshi asiri ta bangaren karanta abin da ake cewa dayanta Allah me ake cewa shirka kuma saboda nisance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mallaqiya Allah yushrik bihi dakhala an-nar duk mutumin da ya hadu da Allah subhanahu wata'ala yana mai shirka ga Allah dakhala an-nar manzo Allah yake cewa wannan mutumin ya shiga wuta ya kare dan haka shirka shine babban hatsarin da ke gaban dan adam wanda yake wajibi ne dan adam ya kwana ya wuni ya zamanto a cikin tunaninka akwai wannan abu ya za a yi zamanto baka zamanta daga cikin mushrikai ba ya za a yi ka tsarkake ayyukanka ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da kasanya mishi kishiya ba tambaya ta 34 malike cewa hal yanfa'ul amalu ma'a shirk shin aiki ne misali mutai ke aikatawa na alheri to amma ga wasu ayyuka kuma na shirka a daidai lokacin da shi su ma yana cikin su dumu-dumu wannan aikin da yake aikatawa zai anhwane shi na alheri tare da cewa yana shirka ga Allah subhanahu wata'ala amsa akan wannan la yanfa'ul amalu ma'a shirk billahi liqawlihi ta'ala dukkan aikin da ake yi indai aka hada shi da shirka to wannan aikin baya amfanan mai yin shi ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul an'am aya ta 88 walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah yake cewa inda sun yi shirka ga Allah subhanahu wata'ala la habita anhum Allah da ya rushe a gare su ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aikatawa dukkan aikin da dan adam zai aikata in dai da shirka ga Allah subhanahu wata'ala to wannan aikin sunan shi rusheshe sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin riwayar Imam Muslim yake cewa ana akna shuraka'i ani shirk Allah ya ce ni ne mafi wadatuwan abakan tarayya game da a sa mini kishiya ni idan aka sa mini kishiya man amila amalan duk mutumin da ya aikata wani aiki ashraka ma'i fihi ghairi ya hada ni a cikin wannan aikin da wani na Allah yake cewa taraktuhu wa shirkahu na bar mutumin da shi da abin da ya hada ni da shi din ni na huta daga cikin aikin gaba daya kenan Allah bayya bukatar irin wannan aikin Allah baya bada lada akan irin wannan aiki to wannan shine kenan mutum yayi kokari matuƙa ya ga cewa ayyukan shi sun kasance dan Allah ne kawai matashi ya ta ga malike cewa ashirkul asghar me yake cewa shirka karama wanda ita bata kai babba ba kenan tambaya ta 35 yace ma huwa shirkul asghar me yake cewa shirka karama amsa akan wannan ashirkul asgharu huwa arriya abin da yake cewa shirka karama shine riya bima ana yin aiki dan mutane su gani ubangiji subhanahu wataala yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ke kaunar haduwa da Allah subhanahu wataala salim alim to abin da ke kan shine faly'amal amalan ya aikata wani aiki salihan nagari sannan kuma wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kariya hada a cikin bautan ubangijin shi kariya hada shi da kowa ya bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai manzala sallallahu alaihi wasallam yake ta inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine shirka karama to me yake cewa ash-shirkul asghar suka ce ita ce ar-riya ita ce riya yin aiki dan a gani riya yin aiki dan a ji malice wa min ash-shirkil asghar iya daga cikin dangin shirka karama qaulur rajuli fadar mutun da zai ce laula Allahu wa fulan in ba dan Allah da wane ba kuma wani abu ya faru ka ce ka ai in ba dan Allah da wane ba abun nan da bai ba da kaza ya halaka wannan shirka ce karama baka ce wa laula Allahu wa fulan in ba dan Allah da wane ba ba za ka wada ka ba sai dai ka ce in ba dan Allah ba sannan wane in ba dan Allah ba sannan wane amma gace in ba dan Allah da wane ba kenan Allah subhanahu wataala anan ka daidaita shi da wannan wana amma gace in ba dan Allah ba sannan wane wannan shine daidai malike cewa aw ma sha Allah aw ma sha Allah wa shi'ta ko kuma mutun yace ma sha Allah wa shi'ta kai wani in ba dan Allah ya so ba kai ma ka so da abu kaza bai faru ba da ban samu kaza ba wannan shi ba kuskure ne sai dai ka ce ma sha Allah thumma sha'a fulan in ba dan Allah ya so ba sannan wane wannan wane kuma a matsayin sababi yake kawai walakin qulu ku ce ma sha Allah thumma sha'a fulan wannan shine abin da yake cikin riwaya ta al-Imam Abu Dawud kenan shirka karama ita ma shirka ce da iya daga cikin abin da yake rushe aikin bawa wajibi ne mutum ya ga cewa ya rabu da shirka wadda take karaman ma barantana kuma shirkar take babba tambaya ta 36 malai yake cewa hal yajuzu alhalifu bi ghairi Allah shin ya halatta mutum ya rantse da wani Allah kace ka rantse misali da takwaron kwatsa ko na rantse da babana ko na rantse da tarnatsa ko da makamancin wannan ya halatta ko bai halatta ba amsa akan wannan tambaya malike cewa la yajuzu alhalifu bi ghairi Allah baya halatta mutun ya rantsi da kowa in ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba dalilin malan akan wannan magana qul ka fada musu bala eh wa rabbi na rantsi da ubangiji na la tub'athunna tabbas sai an tayar da ku kaga anan wa rabbi kaga nan shine rantsuwar haka in zaka rantsi ka rantsi da Allah manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka duk mutumin da ya rantsi da wani Allah hakika na mutumin ya riga ya shirka ya sanya wa Allah kishiya wa qala sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya kara da cewa man kana halifan duk mutumin da zai yi rantsuwa falyahlif billahi aw liyasmut to ya rantsi da Allah subhanahu wataala ko kuma ya shiru idan zaka yi rantsuwa ka rantsi da Allah ko kuma ka ja bakinka ka kyale kina ana rantsewa ne da Allah subhanahu wataala a daidai lokacin da babu laihi mutun zai iya rantsewa misali da alqur'ani mai girma alqur'ani maganar Allah ce subhanahu wataala zaka iya rantsewa da alqur'ani ko ta sura ta cikin qur'ani wannan duka babu laihi amma mutun ya rantse da wasu ababen da ake ga ana rantsewa da su a yau irin su takwaran kwatsa da sauransu irin su tarnatsa wannan haramun ne mutun ya rantsuwa da waɗannan abubuwa malike cewa at-tawassul wa talabu shafa'a magana ta gaba shine tawassul shine neman kusanci ga Allah subhanahu wataala misali kai ke kana so ka nemi kusancin Allah subhanahu wataala wasu hanyoyi kamata ka bi wa talabu shafa'a kuma kana neman ceto kana neman ceto saboda akwai abubuwan da Allah ya ambata mana cewa suna cikin abin da za su yi ceto to yaya kamata ka nemi ceton nan a wajen su zaka nema ko kuma a wajen Allah zaka nema wanda shine sahibi shine ma'abutin ceton gaba daya tunda shi zai bada izini tambaya ta fari malike cewa bimaza na tawassalu ila Allah da me zamu nemi kusancin Allah subhanahu wataala amsa aka kai ce at-tawassulu al-ja'izu tawassuli wanda yake ya halatta da sunan addini wal maqlubu huwa at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi shine mutun ya nemi kusancin Allah da sunayen Allah da sifofin Allah Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roki ubangiji subhanahu wata'ala da waɗannan sunaye idan ka tashi yin addu'a karka mance ka ambaci sunayen Allah da yawa Allahu al-ahad as-samad ka koma can cikin ƙarshen suratul hashr wannan jerin sunayen na ubangiji da ka hade su huwallahu allazi la ilaha illa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbiru al-musawwiru al-azizu ar-rahimu da sauran sunayen da suke sunayen Allah ne kenan in zaka roki Allah ka roki Allah da waɗannan sunaye sannan kuma ana neman kusancin Allah subhanahu wataala da aikata aiki nagari al-amalu salih al-amalu as-salih ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabtagu ilayhi al-wasila ku nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata ayyuka managarta ay taqarrabu ilayhi bi ta'atihi ku nemi kusancin Allah ta hanyar yi mushi da'a wal amalu bima yurdihi sannan kuma ku yi aiki abinda zai nema muku yardan Allah subhanahu wataala malike cewa zakara ibn kathirin naqlan an qatada radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala yake cewa al-hafiz ibn kathir ya rawi ya zo da wannan magana ya ambace ta ya nakalto ta shima daga qatada karkashin tafsirin suratul aya take cikin suratul maida sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'alullaha bi kulli ismin huwa lak ya ubangiji ina roƙonka da dukkan wani suna wanda yake naka ne dukkan wani suna wanda yake naka ne kaga kenan ana neman kusancin Allah subhanahu wataala ana roƙon Allah da sunayen shi wanda suke kyawawa wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lis-sahabiyyi alladhi sa'alahu murafaqatahu al-jannata kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata ga wannan sahabin da yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ina neman in zauna tare da kai a cikin gidan aljanna sai manzo Allah kai tsaye sai ce mushi a'inni ala nafsika bi kasarati sujudi ka taya ni akan ka da yawan yin sujada ga Allah subhanahu wataala ai ana nihin ana as-salat ka yawaita yin sallah to in Allah ya kuma zamu zaka samu makwabtaka tare da ni a gidan aljanna sai ce wahiya min al-amali salih kenan ita ma sallah tana ɗaya daga cikin ayyuka na gari kenan mutun ya nemi kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata aiki na gari sannan kuma ta hanyar roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen shi wanda suke kyawawa da sifofin shi malici wa yajuzu tawassulu bi hubbina wa hubbillahi lir rasul sallallahu alaihi wasallam wal anbiya sannan kuma ya halatta mutun ya nemi kusancin Allah subhanahu wataala da son da yake yi wa Allah da manzon shi kuma da son da yake yi wa managartan diya saboda son Allah subhanahu wataala addini ne son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma addini ne sannan kuma son managartan diya shi ma addini ne sai malaki ba mu misali na abin da ya shahi aikin kirki yana ɗaya daga cikin abin da bawa zai nemi kusancin Allah subhanahu wataala da shi malaci wa ka qissati ashabil ghar kamar qissan ma'abuta kogo alladhina tawassalu bi a'malihim wanda suka nemi kusancin Allah da ayyukansu as-saliha ayyuka managarta fa farraja Allahu anhum sai Allah ya yayi musu wannan bala'in da suke ciki bi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin wasu mutane guda uku suna tahiya cikin sungumin daji sai dare ya riske su sai suka shiga cikin wani kogon dutse su kwana da sahi su huto su ci gaba da tahiyar su suna shiga cikin wannan kogon da dutse sai wani dutse kato ya zo sai ya rihe kofar da suka shiga suka yi su jahuda shi ba sa iyawa suka ce a wannan gurin abin da zai hudda mu ɗaya ne kowa ya roki Ubangiji subhanahu wata'ala da wani aikin da ya aikata managarci yana ga cewa ya aikata wannan aikin tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala shi kadai to a lokacin da suka fara kowa rika buzuru da irin aikin da ya aikata aiki managarci ɗaya daga cikin su yake cewa ya kasance ina da mahaifa ina fifita su akan iyali na akan diyana akan matata bana cin abinci bana ba diyana bana ba kaza sai na ba mahaifana har wata rana nazo na iske mahaifan nan sun yi kwana na komo daga kiwo na tatso madara da zan ba su da nazo ban iya intada su ba ina tsaye har sai da alfijir yake to suka tashi suka amshi abin shan nan suka sha tukun na kai ma iyalina yace ya Ubangiji ina aikata wannan aikin dan kai Allah ka bude mana wannan dutsen mota daga cikin wannan yanayi sai dutse ya dan matsa ka dan amma yanda ba sa iya huta na biyu shi kuma yake cewa yana da yar uwa ma'abuciya kyawu ya wasafta ta dai almuhim ita ma har sai da kai zuwa ga ta ba da kanta akan da yidi abin da zai yi tace ji tsoron Allah yace ya ji tsoron Allah ya hwasa yace ya Ubangiji wannan abu in na bari dan kai Allah ka bude mu daga cikin yanayin da muke ciki wannan dutsen ya dan kara matsawa ta yanda ya matsa amma kuma ba za su iya huta ba shi ma na uku yake cewa ya dauke su ma'aikata sun mushi aiki kowa ya zo ya amshi abin aikin shi ɗaya daga cikin su bai zo ba sai ya dauki wannan ladan aikin nan ya rika tattalin shi yana renon abin ya saya mushi dabbobi har abin ya haɓaka ya kai dukiya mai girma bayan shekaru masu yawa wannan mutumin ya komo ya zo ya ce a bashi haƙƙin shi kaza sai ya nuna mushi wannan bataliyar dabbobin nan gaba daya yace wannan suna dukiyarka bayan kabari an yi kaza yanzu sune Allah ya kaddarta sa koma haka wannan mutumin ya kora dabbobin nan gaba daya tahi yace Allah wannan aikin in nayi shi dan kai Allah ka bani ka bude mu daga cikin yanayin da muke ci wannan dutsen ya sabka suka huto suka tai kenan wannan dalili ne akan cewa ana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar wani aiki da ka kaddamar na alheri misali ka karanta qur'ani da ikhlasi ya Ubangiji wannan karatun da nayi ya Ubangiji a dalilin shi a sababin shi ya Ubangiji ina nema ka biya mini bukata ta kaza wannan duka kenan ya daga cikin abubuwan da ake neman kusancin Allah subhanahu wata'ala da su a mataki na gaba shine at-tawassulul mamnu' tawassuli wanda addinin musulunci ya haramta shi wancan ya halatta amma wanda zamu ji yanzu bai halatta ba wa huwa du'a'il amwat shine kiran mutumin da ya mutu mutun ya mutu ka zo ka rika kiran shi kana wani imin kaza ko zaka fadi kana kama sunan shi mali yace wa talabil hajati minhum ko kuma neman wani abu na bukata a wajen su mali yace kama huwal waqi'ul yawm kamar yanda wani abu ne wanda ana ganin shi kararan mutane suna aikata shi a yau wa huwa shirkun akbar iya daga cikin shirka babba saboda Allah yake cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk karka kiraya kuma bayan Allah abinda ba zai amfanar da kai ba zai cutar da kai ba in kuka aikata hawa fa in fa'alta fa innaka idhan minaz zalimin Allah ya ce in ka aikata to tabbas kana ɗaya daga cikin azzalumai yace amma tawassulu bi jahir rasul sallallahu alaihi wasallam mutune ne mu kusancin Allah da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kaulika kaman ka ce ya rabbi ya ubangiji bi jahi muhammadin ishfini dan girman manzon Allah ya ubangiji ka warkar da ni irin kalan wannan addu'a mallaye ce hadha bid'atun wannan bid'a ne me yasa li anna sahabata lam yaf'aluhu sahabbai su aikata haka ba wa li anna umara tawassala bil abbas hayyan umar dan khattabi ya nemi kusanci da abbas hayyan a lokacin da abbas yana rayi bid'ahi ta hanyar al abbas yayi musu addu'a ba shi bane abbas din bane aka rika kira bayan ya bar duniya sannan kuma wallam ya tawassal bil rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi sannan kuma umar da aka shiga cikin wannan matsalar bai nemi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya bar duniya ba mali ce wa hadha tawassulu qad yuaddi li shirk irin wannan neman kusanci yana iya kai mutum zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wataala wa zalika idza taqada anna Allah muhtajun idan dan adam ya kudurta cewa ubangiji yana da buƙatuwa liwasitati basharin cewa sai an sanya wani dan adam a matsayin tsani kahin akai zuwa ga Allah kal amiri wal hakimi kaman shugaba kaman sarki a ce a ai ba iya zuwa wajen sarki dole sai an biyo ta wajen wane da wane da wane ba iya zuwa wajen shugaban kasa sai an biyo ta wane da wane da wane wannan wallahi almasalul a'la ubangiji subhanahu wata'ala shike da madaukakin matsayi wanda shi idan ana bukata zuwa gare shi kai tsaye ake zuwa ba a biye biye malice li annahu shabbaha alkhaliqa bil makhluq a cikin haka akwai kwatanta alkhaliq ubangiji subhanahu wata'ala wanda shine ya halitta bil makhluq da abinda aka halitta wanda shine diyan adam malice wali ma'rifati almazid min altafasil dan sanin karin bayani akan haka wa adillati hadha almawdu' da dalilai da suke cikin wannan mawdu'in na irin tawassulin da ba a yarda da shi ba yuraja'u akamutun yaje ya karanta risala wata risala da aka rubuta sunanta at-tawassulu wa ahkamuhu wa anwa'uhu tawassuli hukumce-hukumcen shi kala-kala luwan shi wallafan shehu malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan anan abin da ake cewa da Adam shine kenan in zaka ruka ka ruka a wajen Allah subhanahu wata'ala shi kadai kai tsaye sannan kuma dukkan mutumin da zai ce ya ubangiji ka warkar da ni dan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala tabbas iya da matsayin da sama da ƙasa babu wanda Allah ba wannan matsayi sama da shi amma kuma Allah duk abin da zaka aikata da suna na addini dole zaman tuka da magabata akai kaga shine mallai yace li anna sahabata lam yaf'aluhu sabai musu aikata haka ba dan kai ba zaka aikata shi ba yau wannan shi ake cewa at-tawassul sannan kuma mallai ya taƙaita shi a nan ƙware da gaske amma kuma ya bada kenan dalibin ilimi ya je ya nema ya karanta littahi Muhammad Nasiruddin Al-Albani at-tawassul wa ahkamuhu wa anwa'uhu ne kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai satin sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah